baro akwai ranar barna wake zai bambaro yana faman tauna ranar buda da kwaskwaro zai cika gona yana alkunya ya aro kayan gona burkuso da duke duke zancen sa shi yanyore 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 Soki kallatin naka yana shirin yanyore